bani da kowa ka bani kishirwa ka bani gazawa ka bani gujewa ka zane yawa ka danna fakewa ka danna yawa barbada dan sanki nake ki gane muradaina inda nayi jingina kallon ki nake ki damke mukamaina
inda nayi karda ma dan barkar ce ya shafe misalaina a san zaman layo ma kallon ka nake da wanke idanunna
aba miji ni atakan ki nake
din duniya ta taka
zami iki ya sunan ki take
ka lafiya dan ka
ka akala yangar da ma bayan ki suke
ka sai in ga karshen dan
bai kallon duniya dai dan ki nake
I was